This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Hamas ta saki wasu ƙarin mutane uku a jiya Asabar a wata musayar da aka sako fursunonin Falasɗinawa kusan 400 wanda aka sako da yammacin jiya. Da yammacin jiya Asabar din ne, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya isa Isra'ila domin fara rangajin sa na farko a yankin Gabas ta Tsakiya. Zai yi tattaunawa akan shirin tsagaita wuta mai tattare da rudani da kuma shirin shugaba Donald Trump akan Gaza a ganawarsa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Lahadi. Mutane ukun da aka saki a jiya Asabar dukkansu mazauna yankin Kibbutz Ne'er Oz ne da ke kudancin Isra'ila. Amika mutane ukun ne ga kungiyar Red Cross ta kasa da kasa a birnin Khan Yunis da ke Gaza kafin aka kwashe su zuwa ga sojojin Isra'ila. A Tel Aviv, ƴan uwa da abokan arziki suna kallon bidiyon sako mutanen ne, kana mutanen suka sako a cikin mota inda aka mika su. Hukumar tattara haraji ta Amurka ta IRS za ta sallami dubban ma'aikata na wucin gadi a tsakiyar lokacin karɓar haraji, a cewar wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya ga shirin hukumar, kuma rage ma'aikatan ka iya faruwa nan da mako mai zuwa. Gwamnatin Trump ta ƙara ƙaimi a yunkurinta na rage yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya. Tana ɗaukar wannan matakin ne ta hanyar umurtar hukumominta da su kori kusan dukkan ma'aikatansu na wucin gadi da ba su riga sun samu kariyar ma'aikatan jama'a ba. Sai dai ba iya gane adadin ma'aikatan hukumar ta IRS da matakin zai shafa ba. A baya, gwamnatin ta sanar da shirin bada diyya ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka amince su ajiye aikinsu, wani shirin kaucewar ritaya domin rage yawan ma'aikatan gwamnati cikin gaggawa. Wannan shirin ya kare ne a ranar 6 ga watan Fabrairu, kana jami'an gwamnati sun ce duk wani ma'aikacin da ya amince ya ajiye aikinsa zai rika karban albashinsa har zuwa ranar 30 ga watan Satumba. A jiya Asabar, fargaba ta mamaye baki ɗayan birni mafi girma na biyu a gabashin Congo, inda dubban mazauna yankin suka tsere cikin kaduwa yayin da kungiyar 'yan tawaye masu samun goyon bayan Rwanda suke dannawa a cikin yankin. Da safiyar da ta gabata, kafin mayakan M23 su isa kewayen Bukavu, birni mai yawan mutane miliyan 1,300,000 wanda ke tazaran kilomita 101 a kudu da birnin Goma da ke hannun 'yan tawayen. Mazauna yankin sun bazama akan tituna suna yunkurin tserewa, kana 'yan fashi suna cika jaka da duk abin da suka samu. Da yammacin jiya Asabar, an dan samu kwanciyar hankali a Bukavu lokacin da aka daina harbe-harbe bayan da sojojin Congo suka fice daga birnin, kana suka tuka motocinsu zuwa kudu, inji wani mazaunin Bukavu, Alexis Bisimwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nahiyar Turai ba za ta samu wurin zama ba a tebulin tattauna batun zaman lafiyar Ukraine, inji wakilin Donald Trump a Ukraine yana faɗa a jiya Asabar, bayan da Washington ta aiki da tambayoyi ga manyan biranen Turai, tana tambayar su wani irin gudunmuwa za su iya baiwa Kyiv. Trump ya ba kawayensu da Turai mamaki a wannan mako, inda ya kira shugaban Russia Vladimir Putin ba tare da tuntuɓar su ko Kyiv ba, kana ya ayyana fara tattaunawar zaman lafiya nan da nan. Jama'an gwamnatin Trump sun bayyana karara a cikin 'yan kwanakin nan cewa suna sa ran kawayensu na Turai mambobin NATO za su dauki muhimman alhakin yankin, saboda yanzu Amurka na da muhimman batutuwa a gabanta kamar batun kare iyaka da kuma mayarwa da China martani. Matakin na Amurka ya haifar da fargaban cewa akwai yiwuwar yin waje da Turai a cikin tattaunawar zaman lafiya da zai yi tasiri akan tsaron su kansu, musamman idan ana ganin tattaunawar za ta ƙarfafa rasha. A ƙarshe, akalla mutane 15 ne suka mutu a wani turmin tsuntsu a tashar jirgin kasa a babban birnin kasar India a jiya Asabar, lokacin da mutane suka taru suna jira su dauki jirgi zuwa taron ibada mafi girma a duniya. Wani ma'aikacin lafiya yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa da AFP. A kowane shekaru 12, taron ibadan Kumbh Mela yana tattaro gwamman miliyoyin mabiya addinin Hindu zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin kasar. Kana yana da tarihin bala'o'i masu nasaba da taro, ciki har da wanda ya faru a watan da ya gabata, inda akalla mutane 30 suka mutu a wani turmin tsuntsu a wurin ibada mai tsarki na Ganges da Yamuna da kuma kogin Saraswati mai tattare da tarihi. Gaggawa a tashar jirgin kasar na New Delhi ya faru ne a jiya Asabar, yayin da jama'a ke kokarin shiga jirgin kasa don zuwa taron da ke gudana wanda zai kare a ranar 26 ga watan Fabrairu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Tun da ke tafi duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne da matashin Arewa na farko da ya sami shiga kundin bajanta na duniya na Guinness, wato Guinness World Record a fannin daukan hoto. Kundin bajantan Guinness wani babban shiri ne da ke baje kolin nasarorin zakakuran mutane a fannonin rayuwa daban-daban da suka dauka don nuna wa duniya bajantar su, a karfafawa na baya akan muhimmancin jajircewa akan duk abin da mutum ya sanya a gaba. Alƙalaman kididdiga na baya-bayan nan a yanar gizo sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya 47 ne suka shiga kundin bajantan Guinness, waɗanda suka hada da sanannun mutane irin su marigayi mawaki Fela Kuti, tsohon shugaban kungiyar Super Eagles wato marigayi Steven Keshi, na baya-bayan nan kuma mai girke-girken zamani Hilda Basi da kuma Tunde Onakoya mai buga wasan chess. A shekarar 2020 ma wani ɗan Najeriya daga jihar Kano mai suna Haruna Abdulaziz ya shiga kundin na Guinness a bisa kafa tarihin wanda ya fi yawan taɓa ƙwallo da ƙafa a cikin minti ɗaya. A baya-bayan nan kuma sai aka sami matashi ɗan jihar Yobe Abdulrahman Sa'idu da ya kafa sabon tarihi a kundin bajantan na Guinness, wanda zai fara mana bayani akan me ya jawo ra'ayinsa ga shiga gasar, irin goyon bayan da ya samu da ma ƙalubalen da ya fuskanta.
Sunana Sa'idu Abdulrahman, ni mai ɗaukan hoto ne wanda ya kasance portrait and documentary photography, wanda yake ɗaukan hotunan abin da ya shafi tarihi da kuma al'adu, event haka da dai sauransu. Babban abin da ya jawo ra'ayina na shiga gasar, har kuma Allah ya tabbatar da nasara wannan lokacin, shine din karfafawa matasa masu tasowa wanda suke da kokarin su ga sun shiga sana'ar photography, especially a nan Najeriya, musamman makarantar da naje na kaddamar da wannan attempt na breaking wannan record din secondary school ne. To hakan ya kasance kaman yunkuri ne na encouraging nasu su kasance su irin wannan wata rana, sannan kuma su dogara da kansu. Sannan abu na biyu, abin da ya kara jan ra'ayina na dauki wannan hotuna masu yawa har na shiga wannan gasa ga nasara, shine kasancewar a Najeriya muna da abubuwan nunawa a duniya na al'adu da ilmantarwa da dai abubuwa da yawa wanda in kika duba saukar hoton ne ke iya kawo bayanan da zai fi gamsarwa a duniya cewa wannan abin da gaske ne. Wannan na shi ma daga cikin dalilin da yasa na dauki wannan hoton, saboda nuna wa duniya muhimmancin harkar ita kanta daukar hoton.
Ta yaya ka shiga gasar Guinness World Record matan farko?
Har hakika yadda na shiga wannan tsari shine akwai shafin su na yanar gizo, wato website kina ke cewa turanci, ta wannan gurin zaka je ka shiga ka bude account da su, idan ka bude account da su za su baka dama su confirmation daga email address naka, sannan zaka shiga akwai gunda zaka je ka ciki cewa kana so ka yi creating sabon record ko kuma kana so ka yi breaking din record din wani wanda yayi, dan ka yi wannan zaka tura musu daga kan dashboard ɗinka da yake cikin wannan website ɗin kenan. Za su bibiya, saboda ana yawan Sun States sun record daga duniya zasu baka kalla ya kai wata uku in kuma zaka je afi royalty wato kamar zaka je ka kiji review da wuri su duba maka to suna da wani payment method da suke wanda zasu hada kaman team daga wurin su wanda zasu duba maka wannan abin naka within 2 weeks ko kuma dai ma dan gaza wannan lokacin to ni na ina wa na jira bayan wannan wata uku suka tura min cewa yanzu sun yadda wannan record din da ni apply nake so ni breaking din kaje ni breaking din sa to da nazo ni suka tura min PDF na dokokin tsare-tsaren yadda ake bukata kuma da bukatar da na kawo ne karatu mai level kamar 16 kuma da bili wanda yake wurin da dai sauran kaidodi da suka kakkawo na irin communication da yanayin yadda an zo dauka ga irin kalan hoton da suke so ga kalan background da dai sauran su haka to duka nayi kokarin nayi providing wannan shirye-shiryen wannan abin ya dauke ni yafi shekara ɗaya saboda kaidodin da suka gindaya da suka tura min cewa iya kuskuren da zasu iya dauka a cikin awa ɗayan nan da zan yi na daukan hoto shine sakan daya saboda abu ne na duniya gaba daya babu wani abin da za a dauke shi na maganin kuskure
na'am ko zaka yi mana bayani akan tsawon lokacin da ka dauka dan shiryawa shigar wannan gasa
nayi kusan shekara ɗaya ina shirye-shirye na da kuma ƙwararrun wanda suka san abubuwa wanda ban sani ba wanda dan shigan mun kai da sauran su haka
wani mataki ka dauka bayan gama tuntubar mutane da za su taimaka maka a yayin gasar
bayan na gama tuntuba na hada da duk wasu abubuwan da ya kamata nayi wannan shiga gasa na zo na hada team na musamman muka zo muka kaddamar da wannan abu bayan mun yi shi immediately sun baka approval cewa ka je kai breaking record ɗinka to akwai manager akan dashboard ɗinka da za a baka duk abin da zaka yi zaka tuntube shi bayan wannan akwai video da suka bukata wanda duk program da za a dauka tun daga farkon farin program har karshe zan dauki wannan yana daga cikin kaman dalilin za a tabbatar an yi sannan suna da bukatar media articles wato gidajen jaridu musamman national news a ce su sassaka to dole sannan muka invite national gidajen jaridu wanda suka ba su kai covering abu live a wurin kana da bukatar evidences ne amma gaskiya masu saurin gaske ne daga karshe muka gama yin komai da komai muka zo muka yi uploading video akan dashboard wanda zan yi ce mana video da muka tura ga shugo muka kara uploading video har ya kara ce mana akwai gyare-gyare saboda yanayin network da dai sauran sun da ma na bar garin da nake na dan jini wurin da akwai network sannan ne uploading sannan ya tabbatar mun gashi yayi gutiya take
shin akwai wani kuɗin da kai biya kafin takardar shaidar shiga kundin ya zo maka a Najeriya
kamar yadda kullum Guinness Book of Records ke faɗa su ba wai a ƙarshen gwamnati suke ko kuma daukar dauyenin su ake duniya ba su management ne masu zaman kansu kai ne idan kana son kai wani abu ko breaking record din zaka isa ne riguna a gurin su ko certificate din sun faɗa sayarwa suke kudin international recognition suke ba wa mutane a duniya secondly ma idan ka gama breaking record ɗinka idan kana so za a maka quick review zaka biya priority za su hada team gaba daya to a wannan lokacin ne kokarin na biya wannan team din kusan dana 300 kudi ina zaɓin ban manta ba da wani abu aka duba mun ne kudi na duk jiki na samu issue na uploading na saka wani biyawo ba da sauran shi yasa ma dauki lokacin har ba sanar da wani bai kai kusan wata daya da dan wasu atiya to daga karshe dai suka tura mun email cewa alhamdulillah sun tabbatar mun jini ne mai record din sannan zan iya zuwa ni downloading certificate din na in sai shi a wannan lokacin da jini kokarin na sai certificate din aka saka mun a jiji daga ingila aka kawo mun nan Najeriya
wani fannin daukan hoto kai amfani da shi a cikin gasar kuma menene dalilin ka
wato shi kalan wannan hoto da na dauka hoto ne da ake kira shi headshot kamar irin hoton da ake dauka wanda ba za a dauki mutum har can kasa ba kamar dai official hoto da ake yi haka na irin frame ko kuma na office haka to shi ne hoton da ba zai kasance zai nuna mutum duka ba daga iyakan ka zuwa dai kirjin ka haka ko kuma zuwa cibiyar mutum haka zaka dauke shi na dauki wannan hoton ne saboda ina so da karfafa wa matasa masu tasowa wanda suke da ra'ayi shi harkan photography musamman ga wurin nuna bajintar su da ilmantarwa da dai sauransu
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu bari mu sake komawa ga Abdulrahman Sa'idu ganin cewa samun nasara a irin wannan gasa na bukatar kuɗi da taimakon mutane da za su mara maka baya don cimma nasara shin akwai waɗanda suka ɗauki nauyin shigar ka wannan gasa
eh gaskiya na samu tallafi daga gwamnatin jihar Yobe musamman mai girma gwamnatin jihar Yobe da kuma sakataren hukumar bada agajin gaggawa wato SEMA commissioner youth and support da kuma commissioner information da sai dai sauran mutane 100% support na samu da wurin su saboda duk wannan program da kika gani na dauki shekara ina yi wannan abun zan ce miki a cikin 180 gwamnati ne yi wannan aiki amma gaskiya mutane ma sun yi kokari sun ba da support sosai yadda ba kya tunani
na'am waɗanne irin kalubale ne ka fuskanta
gaskiya na fuskanci kalubale da yawa kasancewar dan yace miki ni ne kusan mutum na farko a arewacin Najeriya wanda na fara breaking Guinness World Record annan daukan hoto ban san ko a wani fanni akwai ba to gaskiya na fuskanci kalubale da yawa dan asali wannan program din da nake so nayi ma Kano na so nayi to dai aka zo aka dan samu issue dake lokacin akwai issue crisis da ake tunanin za a yi zanga zangan nan kuma akalla zan tara mutane kusan 1000 dole ne lokacin da dawo da shi ya zo ne a cikin jahata jahar Yobe akan wannan abun akwai wanda har iyayen na ya zaga wallahi
ku nawa kuka yi wannan aikin
gaskiya tim din da muka yi wannan aiki akalla zamu kai mutane 50 saboda iya wanda suka jira mutane ma mutane 50 da ga miki mun ware mutane 20 ne saboda target din mu dawa muna son da farko mu dauki mutane 600 ne to amma da muka zo ga yanayin daliban da wannan sai muka ga zamu isa ma kuma kace to why not ne organizing ya zama tim din da zasu control din mutane 50 din nan su zama guda 20 kin ga inda aka yi closing nasu shine zai bada mutane 1000
wannan tasiri ne nasarar da ka samu na shiga kundin bajinta na Guinness ya kawo maka a yanzu
alhamdulillah tun daga lokacin da na kaddamar da wannan atim ne breaking Guinness book complete kun daga ran da aka sai an gama dauka gidajen jaridu sun dauka sun saka to gaskiya tun daga wannan lokacin na fara ganin canjin abubuwa kira da fatan alkairi da sauransu har zuwa lokacin da suka zo suka tabbatar da cewa nayi nasara daga lokacin da suka tabbatar da cewa nayi nasara kuma da na karasawa sai nasaran har yanzu ta karasa ba ko ainihin sana'an da nake ma na karasa mun inganci da nazo kuma nayi presenting certificate ina a mai girma gwamnatin jihar Yobe a wannan lokacin akwai alkawarruka da abubuwa wanda yamu daga karshe ma kuma ya dauki mota ya bani
wadannan shawara zaka ba wa matasa ɗan uwanka a daidai wannan lokaci
shawara da zan ba wa matasa shi duk wani matashi akan kome yake ba ma sai layin daukan hoto ba ya dage kuma yayi addu'a kuma ya rike gaskiya ya jajirce Guinness World Records ba wai sai lalle akan photography zaka iya breaking record ko kuma zaka iya setting record ba zaka iya akan duk wani fannin nuka na rayuwa akwai abin da ma ba su da record din kuma abu ne wanda ya kamata ka nuna shi a duniya zaka iya zuwa ka cike ka nemi sabon application kenan ka saka
muna godiya to masu sauraro duka a nan zamu kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma matashin da ya kafa tarihin da ya kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ki mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai leka ne kasar Niger inda masu ruwa da tsaki a bangaren lafiya suke daukar matakai don yaki da wani nau'in cuta da suka kira da farar masassara Farar masassara cuta ce da kan zo da zazzabi mai tsanani a wasu lokutan ma ta kan kai ga rasa rai kuma cuta ce wadda wani nau'in macen sauro ke haddasawa a kokarin da ake yi don yaki da wannan cuta a kasar ta Niger ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta ware wasu kudade don gudanar da aikin rigakafi a wasu jihohin kasar da aka samu bullar wannan cutar kamar Maradi da Agadez domin jin karin bayani game da wannan cutar da ma wasu daga cikin illolinta abokin aiki na Maradi Mansur Sani ya zanta da jami'in yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi wato Dr. Lawali Ibrahim ga kuma yadda hirar tasu ta kasance
ana magana akan cutar da zazzabin farar masassara ne ce shi ta abu
da ita farar masassara ciwo ne mai matuƙar hatsari ga wanda ya kamu da wannan ciwo kuma ita wannan farar masassara mutane za su mamaki wani kalar sauro ne ke haddasa ta idan mutum ya kamu da wannan farar masassara to za ku ganin wasu alamu masu tsanani da ke bayyana ko mutum zai shi ko ma da zahiri jikin ki nan yana yin masassara mai tsanani bayan haka nan za ku ganin idanun su sun yi masara bayan da sun yi masara kuma za ku ganin hannun shi nan ta hannun shi ya fari fat kuma sannan za ku ganin mutum yana zub da jini ta bakin shi har zuwa numfashi to kaga kinan aka dubo a tsaya ma ba sa wannan alamomi farar masassara ya ci wani gaskiya ba can gwargwado mai hatsari kwarai
wannan farar masassara kun shi kawai a kwallon yawon sauro ne wanda yake cizawa bai
ta ta san shi kala sauro ko da ta san kala kihi ne kai ka zo ka ce kala ne da yawa to shi ma yana da kala ne shi da yawa ba kin gurgudu kala da ke haddasa wannan harin masassara kala ce ta daban kuma yawanci za ka ce cewa kala ce da ta yi sanani ko inda ke da tantan shi kuma sana ka ce da sauro da kuma da kuma kan ko da muka da kiran wannan da mura ita ta ga da ta samu kala sai ta ya har inci gunduma
Amma ya bambanta
ta daga wancan zuwa wancan tana da aka maka ita zazzabi ko kuma in ka kuma shi ko shi ko ko ne dan yi ta yana mushabu wannan ba ku ne
kuwa da kai sai
kuwa da kai wannan mai rutuwa ne dan kuma mutum ne da kawo abu mai dan jaki yana iya zo ne kika mai kusa sai da ke kuma da wannan fitar ba ka
ne kuke jira da ya kuma game da wannan shoshawa da ta an fara a wasu rayu ko kuma in ce a cikin
yawan ko bangaren mu na jama'a wanda su ne su ne ma ke nan mutane su yarda su kawo kanko ko su yarda mu sun halura muna jira ga al'umma da hamara da bakin gurgudu su kama mu duk wanda kasance suna cikin wannan katanga ta wannan halura ina ne mu ta tsara zuwa shekara ta kan bakin gurgudu mutane su su kawo kanko ko ku zai su su ku ga sa ta sauya
na magana da dan boyo ko me ciki
yawa sai aka ce a cikin wannan halura an ci mace mai ciki amma mace mai gudu amma wadda yaran ta bai kai wa ta tsara ba an sai ni duk mata da kuma suna ciki to ba kin gulgulu ko sanin shi in ga kaci an dauke shi abin ba sana ya ba sai ta kasance da kana yaran ki na kaso so ya inda za mu kuma lura ba da kudi da an ci ka su an yi ta
ne ha bon kula karshe
sabon nan karshe an ci
ba kan shi
da ta rike da baka wuce ko gini a matsayina ga kuma matsayin ko yake ruku anan da shi kamarai shi ne na inda ciwa ba kin gulgulu mutane su ke kiki ki wani kici ko na kan da amsa lura ba dan kuma ne dan adadin da muka aga na miliyan biyar da wani abu ka kasance mu ci ba dan gurgudu ita dai wannan alura ce mai kare mu kare ta wannan da ya ci mu kuma
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin na wannan makon a madadin dukkan abokan aiki da suka ce maka dangane shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar lahadi
sunana reverend dukkan shehu to imamin addinin krista kira da zai wa kristocin arewacin najeriya musamman da kuma najeriya gabaki dai shine ina roko har ga Allah subhana ta'ala wanda duka mai tsoron Allah musulmi ko krista muke roƙar da sunansa guda muke bauta masa domin gidi juyayin mu mu zauna lafiya ina roko abinda yanayin kasan nan yake ciki ya shafi krista ya shafi musulmi da yanayin zaman kasa da yanayin rashin tsaro ya shafi krista bai bar musulmi ba bai krista ba yanayin zamantakewar mu ya kamata mu ji tsoron Allah musulmi ya kaunaci krista krista ya kaunaci musulmi dalili kwa ubanmu fadai ne annabi ibrahim dinnan yana cikin alkur'ani mai girma annabi ibrahim dinnan yana cikin bible din mu ta krista yana cikin kuma littafin taura ta yahudawa littafin mu bible ya nuna mana babu mai tsoron Allah irin annabi ibrahim me yasa mu ba za mu koyi ba daga annabi ibrahim yanda dangantakarsa da ubangiji daga karshe ina roko abinda yake faruwa a kasan gabas misali wato tsakanin filistiniyawa da isra'ilawa kar mu yadda aqidan kiyayya ta filistiniyawa da kuma isra'ilawa wanda ya fara fiye da shekara 2000 da suka wuce tun kafin annabi isa wato isyesu almasihu suna da kiyayya da gabana su akan yanki ne na kasa ci a kawo mana bakin ciki fara gaba da juna na roke mu ina roƙon Allah ubangiji ya kuma kawo zaman lafiya wannan mulkin Najeriya Allah ya albarkaci wannan kasa
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya